الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 169 a littafin Bulughul Maram min Adillatil Ahkam littafin al-Imam Muhammad bin Ali ibn Hajar al-Asqalani wanda ya rasu a Al-Qahira hijira na da shekara 852 shekarunsa 586 rabuwansa da duniya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana rahama tare da shi za mu yi ƙoƙarin karanta hadisi na 647 zuwa 48 a littafin insha Allah kuma wannan shine babi na farko a kitabu zakat sashin bayani game da sadakoki wato darasin yana karantar da mu hukuncin zakatul fitri zakar kunu Ibn Hajar ya saka bayanin zakatul fitri shine farko a cikin bayanai da yayi game da hukuncin sadaka don haka yasa ya kira shi babu sadaqatul fitri babi game da sadakar al-fitr domin zakar kunu zakatul fitr yana shiga babin zakka kuma yana shiga babin sadaka kamar yadda za mu karanta a ƙarshen wannan babi insha Allah wannan dalilin ya sa Ibn Hajar ya kawo shi a ƙarshen kitabu zakka bayaninsa akan kitabu zakka yana gamawa sai ya kawo bayani akan zakatul fitr kana iya sanya shi a babi na zakka kana iya sanya shi a babi na sadaka عن ابن عمر رضي الله عنهما انكر به حديث عن عبد الله بن عمر الله يكرم سيرضى شي ده محيفنسا سيدنا عمر بن الخطاب قال عبد الله بن عمر يجي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر منظر الله يا فرلن زكاه الفطر ذكركم ساعا من تمر inda ake bayarwa shine sa'i guda na dabino aw sa'an min sha'ir ko kuma sa'i guda na hatsin sha'ir mun gabatar da bayani a baya bayanin da yazo cikin littafin al-Imam al-Qarafi anwarul buruq a mujallad na 3 shafin 263 al-Imam al-Qarafi yace innal qamha wash sha'ira jinsun wahid da alkama da hatsin sha'ir jinsi guda ne wabihi qala malik wannan shine abinda al-imam malik yake cewa wato idan aka ce hatsin sha'ir wani nau'i ne na alkama da shi da alkama abu guda ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a bada sa'i guda na dabino aw sa'an min sha'ir ko kuwa sa'i guda na alkamar sha'ir a matsayin zakar kono alal abdi a madadin bawa wal hurri da mai yanci wal zakari da namiji wal unsa da mace wal sadiri wal kabir da yaro da babba minal muslimin amma fa daga cikin musulmai wato kowane ɗaya daga cikin waɗannan za a ba da sa'i guda a madadinsa a ba da sa'i guda a madadin bawa a ba da sa'i guda a madadin mai yanci wato wanda duk yake ƙarƙashinka in ma bawa ko kuma mai yanci za ka fita zakatul fitri a kansa kuma kowane za a ba da sa'i guda ne zakari wal unsa namiji da mace wa sabiri wal kabir minal muslimin sharadi dai ya kasance yana cikin musulmai wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila salat Abdullah ibn Umar yace kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a bayar da zakatul fitri kafin mutane su fita zuwa ga sallar Eid Ibn Hajar yace muttafaqun alayhi wannan hadisin ya zo cikin sahihul Bukhari kuma yana sahihul Muslim amma wannan lafazin riwayar al-Imam al-Bukhari ce tana kitabuz zakat babu sadaqatul fitri ala al-hurri wal mamluk sadaqatul fitri ala al-hurri wal mamluk kamar ibnu hajar yayi faifoyon al-Imam al-Bukhari ne na yin babi da bama zakatul fitri suna sadaqatul fitri haka al-Imam al-Bukhari yayi a cikin litafinsa hadisi na 1511 kuma al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin Abdullah ibn Umar dinnan a wurare da yawa wato a cikin al-Jami'u Sahih daga cikin riwayoyin akwai hadisin da Nafi'u yake cewa Abdullah ibn Umar ya gaya musu faraban nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sadaqatal fitri faraban nabiyyu sadaqatal fitri annabi sallallahu alaihi wa sallam ya farlanta sadaqatul fitri kaga riwaya guda ce ta mutum riwayoyi guda biyu ne na mutum daya a wannan riwaya da ta zo cikin bulughul maram faraba rasulullah zakatul fitri a wata riwayar faraba annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sadaqatul fitri saboda haka waɗannan kalmomi duka sun zo cikin hadisai ingantattu wato daga Abdullah ibn Umar yace auqala sadaqata ramadan a wata riwayar Abdullah ibn Umar yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya farlanta sadaka ta watan azum ala zakari wal unsa wal hurri wal mamluk sa'an min tamrin aw sa'an min sha'ir wannan riwayar ba tana cikin sahihul Bukhari wato hadisin Abdullah ibn Umar da har yanzu Abdullah ibn Umar kamar yanda Nafi'u ya bada labarinsa ya ce wa kana ibnu Umar radiyallahu anhuma yu'tiha alladhina yaqbalunaha Abdullah ibn Umar yana ba ma wadanda suke karban zakatul fitri wa kanu yu'tuna qabla al-fitri bi yawmin aw yawmayn suna bayar da zakatul fitri kwana guda ya rage ma sallah ko kuma kwanaki biyu ana sallah tsora kwana biyu tsora kwanaki biyu Abdullah ibn Umar zai bada zakatul fitri haka kuma yakan bada zakatul fitri ana sallah saura kwana daya wannan riwayar tana sahihul Bukhari kitabu zakati babu farbi sadaqatul fitri wato hadisan sun taho a jere al-Imam al-Bukhari ya kawo su abu na farko wato wannan hadisin yake nuna mana da mai abubuwa guda uku ne Ibn Hajar yake kokari ishara da su da wannan hadisin na Abdullah ibn Umar saboda shi ne hadisin da ya fi inganta ta wajen bayani game da zakatul fitri don haka yasa ya kawo hadisin Abdullah ibn Umar tahdidu awwali waqtiha farkon lokacin ba da zakatul fitri kamar yadda Nafi'u yake ba da labarin Abdullah ibn Umar yana cewa wa kana ibnu Umar yu'tiha lilladhina yaqbalunaha wannan riwayar ba ta zo cikin bulugul marami ba. Abdullah ibn Umar yana bada zakatul fitri ga waɗanda suke karba. Alladhi yunassibuhu al-imamu li kafina, wanda shugaban al'umma ya kafa saboda tattaro zakatul fitri. Wannan ita ce sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ita ce sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shugaban al'umma shi yake nada mai karbo zakatul fitri, ba kai ne za ka raba da kanka ba. Zai riƙa bi gida-gida yana karba, ko kuma in ka gama sai ka aika mishi. Abdullah ibn Umar yana fitar da zakatul fitri sai ya aika ma wanda shugaba ya nada saboda tattarawa. Wannan yana cikin riwayar al-Imam Bukhari, wanda dalilin haka ya sa Ibn Hajar a littafin Fathul Bari mujallal na uku shafin 376 yayi sharhi kan hadisin, yana cewa wa kad waqa'a fi riwayat Ibn Khuzaima min tariq Abdul Warid an Ayyub as-Sakhtiyani. Ayyub as-Sakhtiyani yace kuntu na tambayi, na yi tambaya wato ga Nafi'u, yaushe ne mata kana Ibn Umar yu'ti, yaushe ne Abdullah ibn Umar yake ba da zakatul fitri dinsa. Kada sai yace idza qa'ada al-'amil, idan mai karban zakka ya zauna, lokacin da mai karbo zakka wanda shugaba ya nada, idan ya fara karbowa, to sai Abdullah ibn Umar ya aika masa nasa zakatul fitri din. Kuntu sai na tambaya na ce mata ya qa'udul 'amil, yaushe ne mai karban zakka din yake zaunawa, wato yaushe ne ake fara karban zakatul fitri. Kala sai ya ce qabla al-fitr bi yawmin aw yawmayn, kafin ranar Idi da kwanaki biyu ko kuma kwana daya. Akwai riwaya da ta zo cikin al-Muwatta na al-Imam Malik an Nafi'in anna ibn Umar kana yab'ath zakat al-fitr ila alladhi yujma'u indahu. Abdullah ibn Umar yana aika zakat al-fitr dinsa ga mutumin da shugaba ya nada saboda karba, saboda tarawa. Qabla al-fitr bi yawmayn aw thalath, kafin ranar sallah da kwanaki biyu ko kwanaki uku. Wannan riwayar ta zo cikin Muwatta kawai, babu ita a Sahih al-Bukhari da kuma Sahih Muslim. Kaga ya nuna cewa shugaba yana nada wani wanda zai tara zakatul fitr, shi wanda aka nada din yana fara karban zakatul fitri idan sallah ta rage saura kwanaki uku a riwaya ta al-Imam Malik, ko kuma kwanaki biyu, wani lokaci saura kwana ɗaya a sallah sai ya fara karban zakatul fitri. Amma akasari riwayoyi suna tabbatar da kwanaki biyu ne, wato idan suka rage ma sallah sannan ake karban zakatul fitri. Akwai riwaya ta al-Imam Shafi'i wanda al-Imam Shafi'i da ya kawo wannan yake cewa wa ana asfahibuhu, ya'ni ta'jilaha qabla yawm al-fitr, tunda an samu wannan. Abdullah ibn Umar sahabi ne, yana bayar da zakatul fitr dinsa kafin ranar sallah da kwanaki biyu. Al-Imam Shafi'i yace to wannan shi nafi so akan mutum ya jinkirta zakatul fitr dinsa sai a ranar sallah, kamar yadda ya zo cikin hadisin nan. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai yana nufin a bada zakatul fitri a ranar sallan bane. Abdullah ibn Umar yake wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nas, wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a rika bada zakatul fitri kafin mutane su fita zuwa ga sallar Idi, ba wai ana nufin a ranar sallan ba, kafin a fita. Saboda haka akwai bukatar a san daga wacce rana ake fara bada zakatul fitri, yana nuna cewa karshensa shine fita zuwa ga sallar Idi. Idan an fita zuwa ga sallar Idi, wannan shine karshen lokacin karban zakatul fitr. Amma farkon fa shine hadisin Abdullah ibn Umar, riwaya ta biyu wanda ta zo cikin Sahih Bukhari da Sahih Muslim, da wasu da baina hadisi. Abdullah ibn Umar yana cewa Nafi'u yana bada labarin Abdullah ibn Umar yana bada zakatul fitr dinsa kafin ranar sallah da kwanaki biyu, wanda shi ya nuna cewa wannan shi ne farko. Sannan wannan yana nuna cewa ba wai zamanin sahabbai ne kawai ba, hatta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru kenan kamar yanda ibn hajar ya faɗa yadullu ala zalika aidan ma akhrajahu al-bukhari fi al-mufrid wa qala akwai hadithin da al-imam bukhari ya rawaito yana babu idza wakala rajulan fa taraka al-wakil shay'an hadithin abu hurairah wannan hadithin yana nuna cewa tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ake ana karban zakatul fitr ne kafin ranar sallah ba wai a ranar sallah din ba wato hadithin yanda abu hurairah ya bada labari yace wakalani rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hifdhi zakati ramadan abu hurairah yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta ni in tsare zakkan da ake bayarwa don azumin watan ramadan kaga shine zakatul fitr manzon Allah ya wakilta ni in yi gadin zakatul fitr wanda ake kawo mata wannan sai ya tabbatar da abinda Abdullah ibn Umar yake yi ya nuna cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ba wai zai fitar da zakatul fitr sa ya bayar da kansa bane shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake aika wadanda suke tara wannan zakka din a wuri guda kafin nan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabar da ita abu hurairah ya bada labari yace annabi sallallahu alaihi wasallam ana kawo zakatul fitr ana tarawa sai ya kira ni yace ka kula da wannan dukiya da aka tara fa atani atin sai ga wani mai zuwa ya zo inji abu hurairah fa ja'ala yahku min at'am yana ta kamfatar abincin da aka tara yana diba fa akhastu huni ko sai na kama shi wato Allah ya ba mu abu hurairah damar kama shi aljani ne amma bai taho a sifa ta aljanu ba ya zo ne a sifa ta mutane yana satan zakatul fitr wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta abu hurairah ya kula da ita wa kuntu sai nace wallahi la arfa annaka ila rasulillah abu hurairah yace wallahi sai na kai ka sai na daukaka al'amari ka zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to zan kai karanta ga manzon Allah saboda shi ya bani ne wato aiki in kula da wannan abincin kala sai mutumin yace inni muhtajun wa alayya iyalun ni mabukaci ne kuma ina da iyalai da yawa mutum ne mai iyalai da yawa ina da bukata babu abinci wali hajatun shadida ina da bukata mai tsanani na abinci kala sai abu hurairah ya ce fa kallaitu anhu sai na kyale shi na rabu da shi wannan abu ya auku ne cikin dare fa asbahtu da gari ya waye ina zuwa zan gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya auku tunda an goke tashi ya kula da wannan abincin yana zuwa kafin ya bude baki fa qala an-nabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya aba hurairah ma fa'ala asiruka al-bariha ya kai abu hurairah me ya faru da kursunanka a daren jiya me ya faru da kursunanka a daren jiya saboda idan kai faɗa da mutum sai ka iya kama shi kaga ya nuna ya zama kursunanka kamar yaki ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace me ya faru Allah ya riga ya sanar da manzonsa sallallahu alaihi wasallam kala kuntu abu hurairah yace sai nace ya rasulullah tunda ka san komai abinda ya sa na sake wannan mutumi na sake barawo shaka hajjatin shidida wa iyalan ya koka min yana cikin bukata mai tsanani yana da iyalai masu yawa farahimtu ni ko sai na tausaya masa fa kallaitu sabila sai na kyale hanyarsa wato sai na kyale shi kaga ya tafi da abincin makina abu hurairah ya kyale shi ya tafi da abincin me dalili yace saboda shi wannan mutumin ya koka cewa yana cikin bukata mai tsanani kuma shi abu hurairah yana da tausayi kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace amma innahu qad kazzabaka wa sayaud shi wannan mutumin ya maka ƙarya kuma zai dawo fa arafta annahu sayaud abu hurairah yace sai na gane cewa mutumin zai sake dawowa ya aka yi nasar cewa zai dawo لقول رسول الله انه سيعود سبوده منزون الله يا فدا wannan mutumin zai sake dawo farasattu saboda haka sai nayi gadin nayi dako na zauna zaman jira na tabbata zai dawo faja'a sai gashi ko yazo yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ya hasu min al-ta'am yana ta kamfatar abinci yana ta diba fa aqaftuhu sai na sake kama shi fa kuntu sai nace la arfa annaka ila rasulillah lalle zan dauka al'amarinka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam قال تي تي دعني كجالب اي كوجي انا غايا مكا فاني محتاج ني مي بوكاتا ني وعلي اياد غا ديالي دا يوا تي دوغرا دني سي داي لا اعود بزن ساكي داوا با wannan shine abin da zan ga maka a yau tabu horera tun da ji an fadi wani sabon abu daban wanda ya saba mana jiya yace farahitu sai na tausaya mai domin tayi abin da ya diba jiya bai wadatar da gidan shi ba sai na tausaya masa fa kallaitu sabila sai na bi ta hanyar sa fa afbahtu garira wayo dai tafiya na tuka annabi sallallahu alaihi wasallam ina zuwa fa qala li rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace min ya aba hurayra ma fa'ala asiyuka ya abu hurayra me ya faru da fursunan ka kuma kuntu sai nace ya rasulullah abin da yayi auku jiya shekaran jiya shi auku a jiya ma shaka hadithin shadida wa iyalan ya ko kace ware yana cikin bukata mai tsanani ga iyalai da yawa farahimtu sai na tausaya mar fa kallaitu sabilahu sai na fita hanyar sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ce ma abu huraira amma innahu qad kazabaka wa sayaudu ya maka kariya sai dawo farafatuhu al-thalitha sai na sake dakon sa ina jira karo na uku faja'a sai gashi yazo yahkum min at-ta'ami yana kamfatar abinci qala sai yace da'ani u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allah biha lokacin da na kama wannan barawo sai yace kyale ni zan koya maka wasu kalmomi wadanda Allah zai amfane ka idan ka riƙe su kaga maganar ta ne gaskiya ce bai ce shine zai amfani Abu Hurairah ba yace zan koya maka wasu kalmomi idan ka riƙe wadannan kalmomi Allah zai amfanar da kai wato za ka samu amfani wajen Allah ta dalilin rukun ka Abu Hurairah ko yana faɗa ilimi kullu sai nace ma huwa to wadannan kalmomi kenan qala sai yace idza awaita ila firashika lokacin da ka koma ga shimfiɗa wannan riwaya ta al-Imam al-Bukhari bata ayyana lokacin da za a yi baccin ba fakara ayatul kursi lokacin da ka dawo ga shimfiɗa ka karanta ayatul kursi sai ka ya tabbatar marma wace aya ce ake karanta ayatul kursi yace Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ya karanta Abu Hurairah yace hatta wannan mutum yace masa hatta taktimal aya sai ka cika ayan gaba dayanta duk sa'ilin da ka koma ga shimfiɗar ka idan ka karanta wannan fa innaka lan yazala alayka min Allahi hafiz ba za a rasa wani mai tsaro a kanka daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba za a rasa wanda zai ringa tsare ka ba daga wajen Allah idan Allah ya tsare bawa babu mai cutar da shi saboda haka yake inna karantar da kai waɗannan kalmomi to Allah zai amfana da kai ta dalilin riko da su babu inda bawa ke sabon tsaro kamar wajen Allah ba wai mutanen ƙwarai suka sani ba hatta mutanen banza don haka yasa shi wannan barawo yake koya ma Abu Hurairah gashi Abu Hurairah bai ba sani ba a lokacin bai taɓa samun wannan ilimi ba gashi kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka rike waɗannan kalmomi to ba a rasa mai tsaronka daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda ayatul kursi ta ɗauki bayani na sifofin Allah subhanahu wa ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala nawm babu gyangyaɗi da ke kama Allah bacci bai kama Allah idan ya zama ka yarda da abin da Allah maɗaukaki ya faɗa cikin wannan aya to ba yadda za a yi ka kwanta ka yi bacci face akwai wani mai tsaro a kanka daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wala ya ƙarabannaka shaitanun hatta tusbiha wani shedani ba zai iya kusantar ka ba har sai gari ya waye maka. To kaga nan ma an samu sabon ilimi, don haka sai Abu Hurairah ce wannan karon ma yana da dalilin da zai sa a kyale shi. Kaga ko da yaushe ba wai haka kawai Abu Hurairah yake kyale shi ba, idan ya samu wani amfani zai ce to je ka. Yanzu ma ya samu wata fa'ida muhimmiya, saboda haka sai ya kyale shi. Akwai riwayar da ta zo wacce take cewa shi wannan mutumin ya gaya ma Abu Hurairah ka rika karanta ayatul kursi inda kulli sabahin wa masa'in, yana nufin duk sa'ilin da zaka kwanta in dai ka je ga shimfiɗa ka ba wai baccin dare kawai ba, ko da baccin da rana ne, saboda aljani yana iya cutar da kai hatta baccin ranan ba wai sai na dare kawai ba. Wannan riwayar tana tabbatar da cewa ayatul kursi ana son karanta ta duk sa'ilin da dan adam zai yi bacci, ba wai sai da dare kawai ba. Yace masa idan ka rike wannan aya kana karanta ta, to babu shakka babu wani shedani da zai iya kusantar ka. Ai kaga shi ma shedani. Yanzu ya gaya ma Abu Hurairah ga wata garkuwa da in ka rike ta, to idan ni mutumin banza ne ba zan iya sake dawowa ba. Ya gaya ma Abu Hurairah wata fa'ida muhimmiya, don haka yasa Abu Hurairah ya ce fa kallaitu sabila husaina bi hayyatin fa asbahtu garina wayewa ina zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah ya ce ma fa'ala asiruka albariha, me ya faru game da kursunan ka kuma a daren jiya? Kuntu sai nace ya rasulullah za'ama annahu yu'allimuni kalimatin yanfa'uni Allah biha, yayi korafin akwai wasu kalmomi da zai koya min idan na rike su Allah madaukaki zai amfanar da ni ta dalilin su. Fa khallaitu sabilahu, ni ko tun da na samu fa'ida na ilimi sai na kyale barawo ya tafi. Qala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma hiya, wadanne kalmomi ne? Kullu bin yace qala li, yace min idza awaita ila firashika, idan ka koma ga shimfiɗar kwanciya fakara ayatul kursi, sai ka karanta ayatul kursi min awwaliha hatta takhtima al-aya, tun daga farkon ayatul kursi har sai ka cika wannan aya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Wa qala li, kuma yace min lan yazala alayka min Allahi hafizun, ba a rasa wani mai tsaro akan ka daga wajen Allah. Wala yaqrabaka shaytanun hatta tusbiha, babu wani shaitani da zai kusance ka har sai gari ya waye maka. Shi wanda ya rawaito hadith sai ya ce wa kanu ahrasa shay'in ala alkhair, sahabbai sun bi duk wani dan adam kwaɗayin samun alheri. Duk wata fa'ida da za ta samar wa mutum tsaro daga shaitan, sahabbai sun fi kowa sha'awarsa. Ya sai da wannan magana kafin ya ci gaba da bada labarin hadisin Abu Hurairah, Allah ya kara masa yarda. Wannan shi yasa Ibn Hajar ya ce fa huwa masuqun lil i'tibari an taqliyati sabilihi ba'da al-marrati thalika, kana yiwa ka tambaya yaya Abu Hurairah zai kare barawo yana kama shi har karo uku. Wannan dalilin yasa shi wanda ya rawaito hadisin ya bada wannan bayani, yace su sahabbai mutane ne masu tsananin kwadayi na alkhairi, duk abin da ya zama alkhairi ne to suna sha'awarsa. Hirsan ala ta'limi ma yanfa, suna sha'awa su koyi abin da zai amfanar da su. Lokacin da Abu Hurairah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam haka, fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi ya ce amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub, lallai wannan barawo ya faɗa maka gaskiya amma dai shi makaryaci ne. Ya faɗa maka gaskiya wa huwa kadhubun, shi ne yawan ƙarya ne, ba wai kazibin kawai ba, mutum ne mai yawan ƙarya. Sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi Abu Hurairah, ya ce masa ta'lamu man tukhatibu mundu salati layalin, ya Abu Hurairah ko ka san da wa kake magana tsawon dare uku ɗin da suka wuce, ka ko san wanda kake magana da shi? Kala sai Abu Hurairah ya ce la, ban sani ba. Kala sai manzo Allah ya ce zaka shaytanun, wani fandararren aljani ne kake magana da shi, ba wai iblis kawai ba, saboda haka yazo da nukra zaka shaytanun. Da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zaka shaytan, da ya tabbata iblis ne Abu Huraira ya hadu da shi amma zaka shaytanun yana nufin wani fandararren aljani ne wato kafirin aljani annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga Abu Huraira wani kafirin aljani ne wanda kake ta magana da shi tsawon dare uku din wannan yasa Ibn Hajar cikin Fathul Bari mujallal na 1489 ya ce in ka dubi labarin zaka samu akwai fa'idoji da yawa hadisin Abu Huraira fil hadith min al-fawaid akwai fa'idoji da dama daga cikin waɗannan fa'idojin anna shaytana kad ya'lamu ma yantafi'u bihi al-mu'min shaytanin aljani yana iya sanin abinda zai amfanar da mu'mini wanda kuma shi mu'min bai sani ba kuma ba wai aljanu kawai ba hatta mutane ana samu kafiri wanda zai karanci addinin musulunci ya tsintsinto alkhairin da ke cikinsa kuma shi bai yarda da musulunci ba abinda manzon Allah yake mana ishara da shi kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa kaga aljanin nan kafiri ne kamar yadda manzon Allah ya faɗa amma gashi ya samu wani ilimi akan alqur'ani wanda sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba karantarwa ba Abu Huraira bai taba sani ba wannan dalilin yasa ya kyale wannan aljani saboda ya samu sabon ilimi kaga shi wannan aljanin ya san fa'idoji da suke cikin alqur'ani wa anna alhikmata kad yatalaqqa alfajiru fala yantafi'u biha sannan wannan yana karantar da mu cewa mutumin banza yakan samu ilimin kuma ba zai amfana da shi ba wato ana iya samun mai ilimi amma kuma ilimin bai amfana da shi ba Allah ka kare ya zaman to mutum yana da ilimi domin ilimi daban aiki da shi daban kaga wannan yana da ilimi kuma gashi kafiri ne saboda haka kasancewar mutum yana da ilimi baya tabbatar da cewa mutumin nan mutumin kware ne yace wa tu'khadhu anhu fa yantafi'u biha mutum yana iya daukar ilimin kuma wajen wannan mutumin banza shi ya amfana da shi duk da cewa malamai suna kyamatar wa mutum ya nemi karatu wurin mutumin banza don duk mutumin da ya tabbata fajiri ne to idan za ka yi karatu wurinsa ba ka iya sanin me zai koyar da kai shi wannan ya koyar da Abu Huraira alkhairi ne don ya kwaci kansa ba wai kawai don ya amfana da Abu Huraira din ba ya karanta da shi wannan alkhairi ne don ya kwaci kansa amma idan ka tabbata wannan mutumin banza ne amma yana da ilimi sai ka je za ka yi karatun addini a gurinsa ya za a yi ka san abin da yake koyar da kai gaskiya ne ba za ka iya sani ba zai iya dukunku na sharri ya karanta da kai alhali baka gane ba wa anna alkafira qad yasduqu bi ba'dhi ma yasduqu bihi almu'min Ibn Hajar ya ce ana samun abin da kafiri yake gaskantawa wanda kuma shi ma mumini ya gaskanta domin shi aljannin nan ya gaskanta cewa idan aka yi riko da ayatul kursi za a samu tsaro idan an yi riko da ayatul kursi za a samu tsaro ya gaskanta wannan amma dai alqur'ani gaba ɗayansa bai yarda da shi ba zai aiki da shi ba amma ya san akwai wani abu mai kyau a cikin musulunci wanda za a yi amfani da shi wala yakunu bidhalika mu'minan kasancewar kafiri ya gaskanta wani abu na cikin alqur'ani baya sa ya zama musulmi kamar misali kafiri yana iya cewa la ilaha illallah ya yadda kenan ai kaga la ilaha illallah kalma ce ta shahada amma ba ta amfana da kai sai ka hada da muhammadur rasulullah kafiri ya yadda da rabin kalmar shahada bai yadda da ɗayan rabin ba don haka don kafiri ya gaskanta wani abu na musulunci baya sa ya zama musulmi wannan bai sa ya zama musulmi don ya yadda a cikin alqur'ani akwai wasu sassa waɗanda suke dauke da fa'idoji ya yadda amma kuma bai karɓi addinin musulunci ba wannan bai sa ya zama mumini ba wa bi anna al-kazzab qad yasduq wa bi anna ash-shaytan min sha'nihi an yakzib kuma ƙarshen maganar annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa shi aljani gaba ɗaya abin a nisance shi ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Abu Huraira ta'lamu man tukhatibu mundu salati layalin ya Abu Huraira ko ka san da wa kake magana tsawon dare uku Abu Huraira ya ce ban sani ba ya Rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa zaka shaytanun yana cewa innahu qad sadaqaka wa huwa kadhubun ya faɗa ma gaskiya amma ne yawan ƙarya ne wato in ba don annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya tabbatar da maganar sa gaskiya ce ba da duk abin da ya faɗa ma Abu Hurairah bai kamata ya dauka ba shine abin da manzon Allah yake nufi domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce wa huwa kazibun ba yace wa huwa kazubun wannan maganar da ya faɗa maka ita din da gaskiya ce amma shi mai yawan ƙarya ne to idan yanzu zaka yi mu'amala da aljini kaga dai kamar zamanin Abu Huraira ya taho ga manzon Allah ya faɗa mar maganganu manzon Allah yace wannan din gaskiya ne amma shi mai yawan ƙarya ne amma yanzu in zaka yi mu'amala da aljini ya za a yi ka san abin da ya faɗa ma gaskiya ne ga sifar da manzon Allah ya faɗa wa huwa kazubun mai yawan ƙarya ne don haka yasa malamai suke cewa wannan siffa ce ta aljani kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa a sharhin hadisin min sha'anihi an yakziba yana daga ɗabi'ar aljani yayi ƙarya matukar ba musulmi bane tana yiwuwa aljanin ya zo maka ƙarya ya ce ma ni musulmi ne to tunda baka ganin shi ya akai ka tabbata musulmin ne kaga da kana ganin sa ana sallah da shi mai yiwuwa ka ba da shi da musulmi ne amma ya faɗa ma yace ni musulmi ne sai ka ce eh babu laifi don haka bari ka aje aljani musulmi kaga ya maka ƙarya shi musulmi ne kuma ka yarda sannan ba ta da hujjar shi musulmin ne shi ko wancan ya zo ga Abu Hurairah a sura ta dan adam suka yi magana da Abu Hurairah shi yasa manzon Allah yake cewa ka san da wa kake hira da wa kake ta zance tsawon dare uku din nan wa annahu qad yatasawwaru bi ba'dhi suwar fa tumkinu ru'yatuhu aljani yana iya rikida ya koma wata siffa da dan adam yana iya ganin ta aljani yana iya rikida ya taho ma a surar da mutum yana iya ganin ta ko da Allah madaukake ya faɗa a suratul a'raf aya ta 27 innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu Allah subhanahu wa ta'ala yace shi iblis yarakum yana ganin ku huwa wa qabiluhu da shi da jama'arsa min haythu la tarawnahum ta inda ku ba ku ganin ibn hajar yace mahsusun bima ka idza kana ala suratihi allati khuliqa alayha wato Allah madaukake yana nufin cewa dan adam ba zai taba iya ganin aljani Allah madaukake yana nufin dan adam ba zai iya ganin aljani a surarsa ta asali wacce Allah ya halicce shi a kanta ba za ka taba iya ganin aljani a surar shi ba wa anna man uqima fi hibbi shay'in sumiya wakila wannan yana nuna cewa duk wanda aka ce ya kula da wani abu ana cewa to an wakilta mar kamar yadda Abu Hurairah ya faɗa cikin hadisin nan ibn hajar yana sharhinsa ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta min kulawa da abincin zakatu ramadan wa anna aljinna ya'kuluna min ta'amihi wannan yana nuna cewa hatta aljanu suna cin irin abincin da mutane suke ci in ba haka ba me ya kawo shi ya satan abinci amma ya aka yi ya iya satan wannan abincin saboda mutane idan sun cire zakatul fitr da yawa lokacin da za su auna ba sa basmala to duk abincin da ba a yi basmala ba aljani yana da damar ya dauke shi amma wanda aka yi basmala aljani bai iya daukan sa abinda Ibn Hajar ya faɗa yace idan aka yi basmala akan abinci wa annal jinna yusibuna min at-ta'am alladhi la yuzkaru ismullahi alayhi aljanu ba su iya daukan abincin da aka yi basmala kafin a auna ko kafin a aje wannan yana nuna cewar musulmi da'iman ya sabar ma rayuwarsa abinda duk zai iya fara da basmala idan alkhairi ne amma idan sharri ne ba a so ka fara da basmala don malamai na cewa yana iya zama izgili ga Allah subhanahu wataala wanda wannan yana iya fitar da mutum daga musulunci idan ya yi shi da gangan wanda zai yi sata ya yi basmala wanda zai sha giya ya yi basmala zai yi waka ya yi basmala wannan izgili ne da Allah amma duk wani aiki na alkhairi ana son ka fara da basmala domin zaka samu albarkan Allah subhanahu wataala ibn hajar ya ce wa annahum yatakallamuna bi kalamil insi wato aljanu sukan yi magana irin ta dan adam aljani yana iya magana da kai babu shakka wannan ya tabbata cikin hadisai masu yawa aljani yana iya magana da kai amma ne ya kamata kar ka gaskanta kuskuren da jama'a suke yi kenan wani sai iya bugo ma waya da ka dauka ya ce ni ne aljani na ga kai mutumin kwarai ne shi yasa na kira ka don haka zan maka babban kyauta sai zo yana zance ai na yi magana da aljani yau babban ifriti wanda ke kasan gabas kuskure ne ka gaskanta maganar aljani ya takallamu bi kalamin insa la shakka suna iya magana da kai amma to abin da ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu shimfida yace ma abu huraira innahu qad sadaqaka wa huwa kadhub ya faɗa ma gaskiya a wannan maganar dai amma faɗa bi asa ƙarya ce sai abu gumawa ya yace shi aljani ne ya ba aika yadda aljani ne saboda haka ƴan damfara suna amfani da wannan hanya akwai mutane da dama waɗanda aka cutar da su wai an bugo musu waya an ce aljanu ne sun gaskanta saboda rashin sanin abinda manzon Allah ya faɗa game da mu'amala tsakanin mutum da aljanu Allah ya mana kariya saboda haka sai Ibn Hajar ya ce kaga wannan wa annahum yasriquna wa yahtauna aljanu yana karanta da mu cewa aljanu suna iya sata aljanu suna iya yaudara wanda shi yasa Ibn Taymiyyah yake magana cewa da aljani zai ba ka kuɗi ba abin mamaki ba ne amma kar ka ɗauka kuɗinsa ne ya sato na wani ne ya kawo maka saboda haka sai ya ce shi yanzu ya samu wani aljani na kirki ba ruwansa da aiki yanzu aljani yana kawo mar kuɗaɗe yana samu kawai yana biyan buƙatarsa alhali dukiyar wasu ce aljanu sukan yi sata kuma sukan yi yaudara mayaudara ne domin abin da zai baka kai za ka ɗauka za ka amfana to amma shi ribar da zai samu a jikinka ya ninka amfanin da za ka samu a wurinsa sau ɗari ya mai da abin da zai baka a matsayin tarko da ka shiga to fita yana da wahala don haka yasa kake gani tuban boka tana da wahalan gaske saboda ya riga ya mat tarkon da ya faɗa fitansa ba zai yi ba wannan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da mu nisanci boka kar ma ka kusance shi har ma malamai suna cewa gwargwadon kusantar ka ga boka gwargwadon nisantar ka ga manzon Allah da zaran ka kusanci boka to ka nisanci manzon Allah saboda shi yana yamma manzo yana gabas in ka yi yamma to ka nisanci gabas duk wanda ya kusanci boka ya nisanci manzon Allah idan ya isa ga bokan har ya gaskanta maganarsa to ya yi bankwana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan duk yana cikin bayanin da Ibn Hajar ya faɗa game da ilimi wanda malamai suka ciro ƙarƙashin hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda yace kuma sannan babban abu fihi fadlu ayatul kursi wannan yana daga cikin hadisai mafi inganci waɗanda suka tabbatar da falalan ayatul kursi ayatul kursi tana da falala wa fadlu akhir suratul baqara da kuma amanar rasul wanda shine ƙarshen suratul baqara wa annal jinna yusibuna min at'amin alladhi la yuzkaru ismullahi alayhi aljanu baqiya sa'atan abincin da aka yi basmala sai dai abincin da ba a yi basmala akan sa ba yana cewa wa fihi anna sariqa la yuqta'u fil majaa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ina aka yi sata ana yanke hannu ya aka yi ba Abu Hurairah mai kamo barawo ya kawo shi ga manzo an filla hannunsa ba Ibn Hajar ya ce wannan hadisin hujja ce ta malamin fiqh da suke cewa idan an shiga yunwa idan an shiga shekaru na yunwa to ko da an samu barawo ba a yanke hannunsa saboda larura idan ta shigo ana samun masu raunin imani waɗanda za su kai ga ayyuka na sata wa yahtamilu an yakuna al-qadaru masruq lam yablugh nisaba shine Ibn Hajar ya ce kuma tana yiwa abinda yasa Abu Hurairah bai kawo shi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba saboda abinda yasa ta bai kai nisabin da za a yi tanu sa ba wa fihi qabulul umri wa safri ala man yuballu bihi sin yace kuma wannan hadisi yana karantar da mu idan mutum aka samu ya aikata wani laifi wanda duk ake masa tunanin mutumin kwarai ne to ya kamata a rufe asirin sa domin Abu Hurairah wannan mutumin bai san shi ba amma ya zo ya sata karo na farko ya bada uzuri na biyu ya bada uzuri na uku sai ya nuna ma malami ne Abu Hurairah ko bai san aljani ba ne da ya san mutumin banza ne ta yi da bai kyale shi ba amma tunda ya bayyana cewar masani ne ya san wani abu na addinin musulunci ya nuna cewa malami ne sai Abu Hurairah ya rufe asirinsa sai malamai suke cewa ashe in kaga wani mai addini ya aikata wani abin kunya saboda shi mutum tara ne ana iya samun wata gaba ta rayuwa wanda mutum zai samu ka samu yayi kuskure to a irin wannan yanayi ka rufe masa asiri shine mafi dacewa Abu Huraira ya rufe asirinsa saboda me saboda yana zaton mutum ne mai gaskiya kuma hadisin yana tabbatar mana mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam saboda Allah tabaraka wataala yakan tsinkayar da annabi sallallahu alaihi wasallam game da ilimi na gaibi abinda ya buya Allah yakan sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya ta Mu'az ibn Jabal riwayar Mu'az ibn Jabal wacce take tabbatar da cewa mala'ika Jibril shi yazo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa'alamahu bidhalika ya bashi labarin abinda Abu Huraira ya aikata da shi wancan barawo din sai yace wa fihi jawabu jam'i zakatil fitri qabla laylatil fitri babban darasin wannan hadisi wato shine ana tara zakatul fitri kafin ranar sallah saboda abinda Abu Huraira ya fada kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya wakilta shi wakalani rasulullahi bi hibdi zakati ramadan manzon Allah ya wakilta ni in tsare zakatul fitri wanda ake bayarwa cikin watan ramadan kafin ranar sallah wannan ya nuna cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana tattara zakatul fitri kafin ranar sallah shine abinda hadisin Abu Huraira yake karanta da mu domin an tara zakatul fitri din ana kawowa ba kai ga za a rabar ba sai aka kira Abu Huraira aka ce ka rika kulawa da zakatul fitri din nan kafin a kai ga rabon shi wato wa tawkilul ba'd li hibriha wa tafrikatiha a wakilta wani wanda zai tara zakatul fitri din nan ko kuma wani wanda zai rabar da zakatul fitrin bayan an tara wanda shi yasa malamai ke cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam na daya ana fitar da zakatul fitri kafin ranar sallah na biyu mutane suna tara zakatul fitri su kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam wato mutum da kansa yake ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda manzo ya wakilta waɗanda ke tsare wannan zakatul fitri din ba wai mutane suna rabar da zakatul fitri da kawunan su ba duk da cewa idan shi shugaba bai wakilta waɗanda za su tara zakatul fitri ba baya nuna cewa zakar ta fadi zaka bayar da kanka kamar yadda muke yi a yau amma dai abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a samu wanda zai rika tara zakatul fitri shugaban al'umma shine yana daga cikin ayyukansa idan an tara shi zai rabar ma ainihin talakawa wannan zakatul fitri to anan shine abinda Abdullah ibn Umar yake faɗa abinda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni jama'a su bayar da zakatul fitri kafin a fita zuwa sallah me ake nufi ba wai ranar sallan zaka cire ba wannan shi ya nuna kuskure yadda muke don haka yasa da yawa sukan manta ma za a bada zakatul fitri a ranar sallah sai bayan an sako iri sai ya ce ni fa na manta ban bada zakatul fitri ba gashi an sako saboda an kwadaitar da mutane su bada zakatul fitri a ranar sallah wanda kuma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana umarni a bada zakatul fitri kafin ranar sallah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Alhamdulillah kafin mu ci gaba akwai wata mushkila da hadisin Abu Huraira wanda malamai suka yi magana a kai mushkilar ita ce ya aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale Abu Huraira ma'ana an bashi amanar kulawa da dukiyar jama'a Abu Huraira ya kyale barawo ya diba sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai hukunta Abu Huraira don wannan wata mushkila ce wanda wani yana iya kafa hujja da wannan akan cewa babu ne idan wani ya yi satan dukiyar al'umma kuma ba a hukunta shi ba la al-imamu shaukani cikin nailul awfar mujallar na biyar shafin 320 ya yi magana game da wannan hadisin Abu Huraira kamar wasu malaman hadisi yana cewa riwayar al-imamu bukhari game da wannan hadisin ta zo cikin kitabul wakala kitabul wakala wanda zamu yi magana akai a cikin littafin nan insha Allah yana ainihin bayani game da mas'alar tawakkilci me yayi bayanin shari'a game da wakilci akan wannan al-Imam al-Bukhari ya ware wato ya ware wani sashi a littafin sai magana akai sai ya kawo babi babun idza wakala rajulun rajulan فترك الوكيل شيئا فاجازه الموكل وني يا وكلت وني يا مسا aiki shi wanda aka wakilta din sai ya kyale wata barna a cikin wannan aiki ya zamanto shi wanda ya bashi aikin ya yafe mata domin in ka dubi labarin nan yadda muka karanta shi daga farko har karshe Abu Hurairah duk abin da ya faru yana ga yamma annabi sallallahu alaihi wasallam amma babu inda manzo Allah yake kai laifi me yake nunawa manzon Allah ya yafe masa abin da ya aikata saboda fahimtar da shi Abu Hurairah yake da ita kaga da farko yake cewa ya kyale wannan barawo saboda kuka da yayi akan cewa yana cikin tsanani na rayuwa ga kuma iyali ya tausaya masa haka kuma karo na biyu ya ga yamma annabi sallallahu alaihi wasallam yake farahintu fatakallaitu sabilahu na kyale shi na rabu da shi saboda tayi wusatan jiyan bai kai ya wadatar da shi yanda zai ciyar da iyali ba karo na uku fa ya karantar da Abu Hurairah saboda haka Abu Hurairah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace na barshi saboda ya koya min wani ilimi daidai wannan guri kaga an gama magana da sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to sai ka biya hakkin da aka sace tunda shi ya nada Abu Hurairah amma manzon Allah bai faɗa ba sai yace mahiya gaya min ilimin da ya koyar da kai kaga manzon Allah ya kare ki sai Abu Hurairah ya gaya masa ya karantar da shi ayatul kursi annabi sallallahu alaihi wasallam a karshen magana ya ce ka san da wa kake magana bayan ya gaskanta abinda aljannin ya faɗa Abu Hurairah ya ce ban sani ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana magana ne da wani kafirin aljanni tsawon dare uku nan da suka wuce wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale Abu Hurairah akan abinda ya aikata wato shugaba yana kyale na kasa da shi akan wata barna da yayi bisa ga fahimtarsa sai shi shugaba yace ya kyale wannan abin a ka'idar musulunci ba laifi bane wannan dalilin yasa Imam al-Bukhari yayi babi a kai yace fa huwa jaizu inji Imam al-Bukhari yace halal ne wa in aqrabahu ila ajalin musamma jaza kuma da a ce za a wakilta mutum ga wata dukiya ta al'umma ya ɗauka ya ba mu wani rance ba tare da sanin wanda ya wakilta shi ba ya ba da rancen wannan abin idan shugaban ya tabbatar babu laifi ya tabbata babu laifi a kai a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne abin da ya zo a sunnar manzon Allah wa zukira fihi maji'u sariq ila abi hurairah wa annahu shakka ilayhi alhaja fatarakahu yaqut al-imam al-bukhari ya kafa hujja da hadisin abu hurairah yace gashi annabi ya wakilta Abu Hurairah akan dukiyar jama'a Abu Hurairah ya kyale barawo ya tata manzon Allah bai kama Abu Hurairah da laifi ba ya nuna shugaba yana iya yafe mana kafa da shi laifin da yama al'umma kuma wajen Allah babu zunubi dan babu bambanci tsakanin waɗannan kamar al-Imam Shawkani sai ce tana yiwa kuma Abu Hurairah lokacin da suka rabu tunda ya san ba dukiyar shi bane to ka dai san sata kai kwana uku nan ne to za ka dawo da shi ko ya ce to zan biya al-Imam Shawkani ya ce ba mamaki sun yi alkawarin barawan zai dawo da shi shi yasa Abu Hurairah ya kyale shi ala kulli halin ba laifi ba ne al-Imam Muslim ya kawo hadisin nan yana kitabu zakat ya yi magana a kan babu ajirin khazinil amin wal mar'ati idza tasaddaqat min bayti zawjiha al-Imam Muslim akwai babin da yayi a cikin sahihu Muslim kitabu zakat yana magana akan cewa idan aka ba ma mutum aikin tsaron dukiyar al'umma kamar misali ka ba wa mutum tsaron dukiyarka kai kanka ko misali kana da shago ka dauki wani ya maka aiki yana kulawa da shagon ko kuma kana wata harka ta kasuwanci ka dora wani ya zama shine shugaba a kai to shi wannan da ta bashi amanar kulawa da shagonka idan ya ɗauki wani abu na dukiyar ya bada sadaka ka gaba tashi bace amma kai ka aminta da shi don haka ka bashi wannan aiki me matsayin wannan abin da shi wannan wakili ya aikata ya kawo hadithin Abu Musa al-Ash'ari al-Imam Muslim saboda ya kafa hujja akan cewa ba laifi bane annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal khazin al-muslim al-amin idan aka samu mai tsara dukiya musulmi mai rikon amana yana da shaidan kwarai ba mutumin banza bane an tabbatar mai shaidan kwarai ne allazi yunfidu a wata riwayar annabi sallallahu alaihi wasallam yace yu'ti ma umira bihi fa yu'tihi kamila muwaffar tayyibatan biha nafsuhu فيدفعه الى الذي امر له به احد المتصدقين النبي صلى الله عليه وسلم yana cewa idan aka samu mutumin da ya zama yana da shaidan kware mai amana mai tsare amana yana bada aikin da aka ce yayi sai ya zama ya dauki wani kaso na dukiya ya bada sadaka ba a cewa yayi laifi zai ma samu lada akan wannan abin da ya aikata zai samu lada saboda haka yasa al-Imam Muslim yake cewa da wanda aka bashi tsaron dukiya da matar mutum idan suka bada sadaka daga dukiyar wato da take bada sadaka daga dukiyar mijinta shine kulawa da shago ya bada sadaka daga dukiyar shagon yana samun lada akai amma akan sharuɗa guda biyu sharadi na farko shine wanda ya barka kulawa da shagon ya faɗa ma baki da baki yace maka na yarda ka rika sadaka da dukiyar nan na yarda ka rika taimako da wannan wato kasuwanci da muke ba laifi don ka dauki wani abu a shagon nan ka bada sadaka shi miji ya gaya wa matarsa babu laifi don kin dauki wani abu daga cikin dukiya ta kin bada sadaka na farko kenan ko kuma na biyu al-urfi bai fito ya fada maka ba amma an san halin mijin ko da matar ta bada sadaka ba zai damu ba saboda haka koda bai mata izini ba tunda yana da wannan hali ta fahimta daga halayensa ta san cewa mutumin kirki ne koda ta bada sadaka daga dukiyarsa ba zai fada ba idan an samu ɗayan biyun nan idan mace ta bada sadaka daga dukiyar mijinta koda babu izininsa tana samun lada a wajen Allah haka mai kulawa da dukiyar wani idan ya bada sadaka daga dukiyar ko da babu izinin mai dukiyan yana samun lada saboda haka malamai suke ba da misali da hadisin Abu Huraira kaga maimakon Abu Huraira zama yayi laifi a wajen Allah ya ma samu lada ne saboda me saboda kafin ya ba da sadaka kafin ya kyale barawon saboda abin da ya mubarawo kamar sadaka ne tunda ya kyale shi kafin ya kyale barawon ya san annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai tsawatar mashi abin da ya aikata ba saboda yana daga cikin abin da manzon Allah yake fadaitarwa a tausaya in karantarwa ne fa yana daga cikin ayyukan manzon Allah ita kanta dukiyar da aka ba Abu Hurairah ya kula da ita tawaye zakatul fitr ana tara ta ne don a ba mabukata shi wannan barawo da ya taho sata me yasa shi ya sata ya faɗa ya ce yunwa ce saboda haka sai ya zama kamar an dauki wani kaso ne an bada daga dukiyar kafin lokacin ta yi don haka shi Abu Huraira kaga yana da tawili na abubuwan da barawon nan yayi cewa ba laifi bane wannan dalilin yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai tawatar mishi ba saboda Abu Huraira ya sani ko da ya aikata wannan abin manzon Allah ba zai tawatar akai ba to mu dawo ga asalin wannan hadisi abinda malamai suke cewa abinda yafi dacewa shine a bada zakatul fitri kafin ranar sallah domin ba da zakatul fitri kafin ranar sallah na farko ya dace da ainihin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu ya dace da abinda sahabbai suke yi a bayan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku idan aka wayi gari ranar sallah daga sallar asubahi zuwa sallar idi lokacin ba shi da yawa wata larura tana iya bijiro maka ta hana ka fitar da zakatul fitri kafin a je sallar idi wanda kuma laifi ne a wajen Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda zamu karanta a ƙarshen wannan babi insha Allah don haka yasa malamai suke cewa yajuzu taqdimul fitra qabla al-idi bi yawmayn halal ne a bayar da zakatul fitri kafin ranar idi da kwanaki biyu wala yajuzu aktsaru min zalika kuma bai kamata ya wuce kwanaki biyu ba haka ibnu qudama ya faɗa littafin al-mughni mujallad nahu shafin 300 bai kamata a bada zakatul fitri kafin kwanaki biyu su rage ma ranar sallah ba duk da cewa ga wannan hadisi da muka kawo وان الامام مالك يزود شيئا لتاه موضع باب وقت ارسال زكاة الفطر الامام مالك جاي بابي تكي موضع بابي قمد اللوكة تند يداتي ايكا زكاة الفطر كاقا حتى شيئا كانت الامام مالك yana tabbatar da cewa aika zakatul fitri ake yi ga mai tarawa wanda zai rabar ba kai ne zaka rabar da kanka ba sai dai idan ba a nema ba to kai sai ka bayar da kanka Abdullahi ibn Umar kana yab'asu bi zakatil fitri illa alladhi tujma'u indahu qabla alfitri bi yawmayn aw thalatha Abdullahi ibn Umar yana aika zakatul fitri din sa ga mai tarawa kafin ranar Idi wato saura kwanaki biyu ayi sallar Idi ko kuma kwanaki uku wa wannan riwayar ba ita ce ake aiki da ita ba akasarin malamai suna cewa kada ka bada zakatul fitri fiye da kwanaki biyu kafin ranar Idi to tunda an samu abin da Abdullahi ibn Umar yake yi sai Ibn Qudama yace wa hadha isharatun ila jami'ihi Abdullahi ibn Umar sahabi ne Abdullahi ibn Umar sahabi ne ga abin da yake aikatawa yana aika zakatul fitri din sa ga wanda ke tarawa kafin ranar Idi wato saura kwanaki biyu a Idi ya zama ba a samu wani sahabi wanda ya kushe ma abinda Abdullahi ibn Umar ya aikata ba wa hadha isharatun ila jami'i wanda yana nuna cewa duk sahabbai sun tabbatar wannan sunnar manzon Allah ce fa yakunu ijma'an don haka yasa malamai suke cewa an samu ijma'i gaba daya sahabbai gaba daya a zamanin su haka ake yi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ake yi wa li anna ta'jilaha bi hadha al-qadri qad yukhillu bil maqsud minha fa inna dhahira annaha tabqa aw ba'daha ila yawm al-eid idan aka ce zaka tura zaka fitar da zakatul fitri sati guda kafin ranar sallah to ai wanda ka bawa zakatul fitrin zai cinye ranar sallan ka bata ma zo ba kuma dama hikimar zakatul fitri shine ya zama a ranar Idi jama'a suna da wadata to ka ba da shi sati guda kafin ranar Idi talaka ya cinye abincin ranar Idin bata zo ba an cinye kaga hikimar taimaka ma talakawa da abinci a ranar Idi dai ba a same ta ba saboda haka yasa wannan ita ce fahimta mafi inganci wanda ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma duk da haka akwai sabani na malaman fiqh akan wannan matsala misali wasu malamai suna ganin tun Ramadan yana rabi babu laifi don ka ba da zakatul fitri wasu na ganin ba ma Ramadan kawai ba kamar misali mazhabata al-Imam Abu Hanifa yana cewa yajuzu ta'jiluha min awwal al-hawli daga farkon shekarar ma in ka bada zakatul fitr yayi kamar misali yanzu nan washe gobe da safi suka dauki zakatul fitr ka bayar ka ce na karama sallah mai zuwa fa fahimtar al-Imam Abu Hanifa me dalili yace li anna hadha zakatun tunda an kira ta zakka ita kuwa zakka tana da wani siffa ashbahat zakatul mali zakar dukiya babu laifi ka gaggauta ta kafin lokacin ka yi kaga yana da abin da ya dogara da shi amma in ya zama ga abin da ake yi a zamanin manzon Allah ai bai dace a bar wannan siffa ba a koma aiki da tawili bai kamata ba saboda haka yasa babu wata fahimta da ta dace kamar wannan fahimta ta al-Imam Malik wanda ta dace da bayanin Abdullah ibn Umar wanda al-Imam Malik ya rawaito hadisin nan al-Imam al-Bukhari ya kawo shi hujjoji ga sunan cikin littafin hadisai da yawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ake yi don haka zakatul fitri bai kamata a bayar da ita da a farkon Ramadan ko a tsakiyar Ramadan ba ko da a ƙarshen Ramadan ne sai dai kwanaki biyu kafin Idi shine mafi dacewa wannan shi ya tabbata a hadisi kamar yadda sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam ya aikata idan mutum ya bayar a tsakiyar Ramadan a rashin sani ba a cewa zakarsa ba ta yi ba saboda akwai malaman da ke fatawar babu laifi da hakan saboda suna kiyasi da hadisin Abu Huraira ai hadisin suna misali da hadisin Abu Huraira hadisin Abu Huraira yana nuna cewa ya kama barawo kwana nawa kwanaki uku yana kama barawo sai suka ce to idan kwanaki uku yana kama barawo kaga ya nuna ba a riga an raba zakar ba ashe idin bai zo ba kenan ashe an tara zakatul fitrin kafin ranar Idi da kwanaki masu yawa ba kwana biyu kawai ba tunda a cikin waɗannan kwanaki yake kama barawo da safe zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya mar bayani, amma kamar al-Imam Ibn Khuzaima yana cewa hadithin Abu Huraira baya tabbatar da cewar abubuwan da suka auku din a cikin Ramadan, illa dai shi Abu Huraira ya tabbatar wannan dukiya da aka bashi tsaranta dukiya ce ta zakatul fitr. Yaushe abin ya auku bai tabbatar ba, wanda wasu malamai ke ganin ma bayan Ramadan ne, saboda ba a samu rabar da abincin gaba dayansa ba don yawan shi. Shi yasa wato aka samu har kwanaki uku din nan Abu Huraira yana tsaronsa, yanda ya zo cikin Sahihu Ibn Khuzaima. Ala kulli halin, mafi dacewa shi ne mutum ya fitar da zakatul fitr kafin Ramadan da kwana ɗaya ko kwanaki biyu. Abu na biyu game da wannan hadisi da muka karanta na Bulughul Maram, yana tabbatar mana hukuncin zakatul fitr, annaha fardun, kamar yadda Abdullah bin Umar ya faɗa. An ibn Umar radiyallahu anhuma qala faraba rasulullah zakatul fitr, me hukuncin zakatul fitr? Abdullah bin Umar ya tabbatar da cewa farilla ne. Kaga hadisin ya tabbatar mana matsayin zakatul fitr farilla, anna rasulullah faraba zakatul fitr min ramadan ala an-nas, manzon Allah ya farlanta zakatul fitr akan mutane. Sa'an min tamrin aw sa'an min sha'irin ala kulli hurrin aw abdin zakarin aw unsa min al-muslimin. Don haka yasa Ibn Hajar cikin Fathul Bari ya kawo bayanin al-Imam Malik da mujallal na 368, al-Imam Malik yace zakatul fitri tana cikin umarnin Allah da yayi a bada zakka. Misali a suratul Baqara aya ta 43, wa aqimus salata wa atuz zakata, ku tsaya da sallah ku bada zakka. Wato wannan aya ba wai zakkar dukiya kawai take magana akai ba, hadda zakatul fitri. Fa bayyana tafasila zalika wa min jumlati ha zakatul fitri, adunkule Allah tabaraka wa ta'ala idan yace ku bada zakka to hadda zakatul fitri. Amma idan an zo bayanin zakkan nau'insa daban-daban, shine za a yi bayanin kowane nau'i, kuma daki-daki ga yanda tsarinsa yake kasancewa. Sannan ga inda Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗa a suratul A'la, qad aflaha man tazakka, ya'ni nazalat fi zakatul fitr, ijma'an, duk malamai sun tabbatar da cewa wannan aya ta suratul A'la tana magana ne akan zakatul fitr, kuma abinda akasarin malaman sunna suka dauka kenan. Saboda wannan magana ta Abdullah ibn Umar, faraba rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zakatul fitr, manzon Allah ya farlanta zakatul fitr, don haka yasa aka ce ijma'an, babu shakka zakatul fitri farilla ce akan musulmai, farilla ce. Saboda wannan kalma ta Abdullah bin Umar, wadanda suka tabbatar da farilla ce akwai al-Imam Ibn al-Munzir cikin littafin sa Kitabul Ijma, inda ya kawo bayanin matsala ta 105. Haka nan al-Imam an-Nawawi cikin Kitabul Majmu' a mujallal na 6 shafin 104, yana cewa wa zakatul fitri wajibatun indana wa inda jamaahirul ulama, zakatul fitri wurin akasarin malaman sunna farilla ce. Sai kai mamaki yanda mutane suke sakaci game da zakatul fitri. Akan samu wanda wallahi sallar za ta wuce ya ki fitarwa kuma yana da halinta. Da yawa mutane sukan yi tambaya gare mu, wannan sallar da ta wuce ban fidda zakatul fitri ba, idan imanin ya dawo masa. Domin lokacin da aka yi idin imanin ya tafi gare shi. Abinda aka ce farilla ne abinda duk duniya tana yi, amma kai kadai baka bada zakatul fitr ba. Yake fitarwa saboda rowa ko saboda in gaskanta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Al-Imam al-Baihaqi al-Kitabi fi as-Sunan al-Kubra Kitabu az-Zakat babu man qala zakatul fitr faribatun, yana mujallal na 159. Al-Imam al-Baihaqi yace wa qad ajma'a al-ulama'u ala wujubi sadaqatil fitr, malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa zakkar kono farilla ce. Sai ya kawo labarin Abu Ammar, wanda ke cewa wani tabi'i ne, ana kiransa Abu Ammar al-Kunyata, yace sun yi tambaya ga Qais bin Sa'ad bin Ubada sahabi, babansa ma Sa'ad bin Ubada sahabi. Shi wannan tabi'i yace mun tambayi Sa'ad bin Ubada an sadaqatul fitri, menene hukuncin zakatul fitri? Faqala, ce amara na biha rasulullah babu shakka manzon Allah ya mana umarni mu cire zakatul fitri kabla an tunzil zakat kafin Allah ya saukar da wajibcin a fitar da zakkan dukiya wanda ke nuna maka cewa zakatul fitri da can farilla ce ta riga ma zakkan dukiya ita ce farkon a farlanta akan sahabbai zakatul fitri kamar yadda shi kanshi bin Sa'ad bin Ubada yake fada yace abu na farko shine manzon Allah ya farlanta mana bada zakkar kono wanda shine abu na farko kafin ma a saukar da wajibcin zakka na dukiya falamma nazalatiz zakat lokacin da Allah ya saukar da wajibcin zakkan dukiya fa lam ya'muruna manzon Allah bai take umarni gare mu ba sai kyale mu ya shiru walam yanhana kuma bai hana mu ba ada fitar da zakatul fitri manzon Allah bai ce farilla ne a ci gaba da fitarwa ba bai ce sunna bane la bai hana su ba bai kuma yi umarni gare su ba wa nahnu naf'aluhu sai shi wannan sahabi yake gaya ba wannan tabi yace saboda haka tunda manzon Allah bai hana mu ci gaba da cire zakatul fitri ba shi yasa muka ci gaba da fitarwa har dai zuwa rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sai al-imam al-bayhaqi yace to haza wannan magana ta shi wannan sahabi la yadullu ala suqut farbiha baya nuna cewar wato hukuncin zakatul fitri ya fadi daga farilla li'anna nuzul fardin la yujibu suqut akha don an saukar da wata farilla a yanzu baya nuna cewa wata farilla ta da kuma hukuncin ta ya fadi dan abu na farko da Allah ya shar'anta shine a bada zakatul fitr daga baya Allah subhanahu wataala ya wajabta bada zakkar dukiya shi yasa al-imam maliki yake cewa duk inda kaga an ce aqimus salata wa atuz zakata to zakkan ba wai zakkan dukiya bace kawai har da zakatul fitr kuma abinda wannan sahabi yake cewa abu na farko ma da aka wajabta shine zakatul fitr sai daga baya aka wajabta zakata dukiya amma da aka saukar da zakkan dukiya wajibcin zakkan dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake mana umarni mu cire zakka ba kuma bai hana mu ba shine al-imam al-bayhaqi yace to ai an yi umarni da tunda an gaya muku ku cire zakka ai ba sai an sake gaya muku ba inda a ce wannan wajibcin farkon na zakatul fitri ya fadi da annabi sallallahu alaihi wasallam zai musu bayani kamar yanda ya musu bayani da can azumin ashura farilla ne amma da azumin ramadan Allah ya wajabta shi sai manzon Allah kamar yadda zo cikin hadisin Abdullah bin Mas'ud sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar da azumin ashura ya koma mustahabi azumin ramadan ya maye gurbin sai zama farilla to yanzu da can zakatul fitri ita ce farilla daga baya Allah ya wajabta zakkan dukiya annabi sai ya kyale bai ce komai ba kaga da a ce zakatul fitrin ta sauka daga hukuncin farilla da kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma sahabbai kamar yadda ya gaya musu lokacin da aka sassauta hukuncin azumin ashura to tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ba wa kad ajma'a ahlul ilmi ala wujubi zakatul fitri wa in ikhtalafu fi tasmiyatiha imma kaga inda akai sabani al-imam al-bayhaqi yace malamai sun yi ittifaki malamai sun yi ittifaki babu dalilin da zai sa ka ce zakatul fitri ba farilla bace babu shi illa dai an inda aka samu sabani akwai wanda suke kiranta wajibi wasu su kira ta farilla wanda kalma ce al-istilah wasu suna ganin akwai bambanci tsakanin ka ce farilla da kuma ka kira abu da cewa wajibi amma duka ma'anansu dole ne don haka ba malamin da ke ganin zakatul fitr ba dole bane babu wannan malami tana da sunaye da yawa wanda shine abu na uku wanda hadisin da yake karantar da mu kamar yadda shi Ibn Hajar ya kira babin nan da suna babu sadaqatul fitri amma hadisin farko da ya kawo a babu sadaqatul fitri Abdullah ibn Umar yace faraba rasulullahi zakatul fitr shi ya ce babi akan sadakar kono ya kawo hadisi akan Abdullah bin Umar yana cewa manzon Allah ya farlanta zakkar kono wato wani ilimi ne wanda shi Ibn Hajar ya oye karkashin wannan wanda yana nuna maka cewa zakatul fitri tana da sunaye da yawa ba wai dole bane a kira ta zakatul fitri ana iya kiranta sadakatul fitri wannan duk malamai sun yi magana akai wannan wata fa'ida ce muhimmiya kamar yadda al-imam zarkani ya faɗa cikin sharhin muwatta hadis mujallad na biyu shafi na 79 hadisin da al-imam malik ya rawaito hadis na 630 al-Imam Zarqani yana cewa ana kiranta sadaqatul fitr, ana kiranta zakatul fitr, ana kiranta zakatu Ramadan, ana kiranta zakatu sawmi, ana kiranta sadaqatul ru'us, ana kiranta zakatul abdan. Wanda duk sunaye ne da malamai suka bata bisa la'akari da irin bayanin da aka samu in ma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga sahabbai ko kuma ta la'akari da ainihin siffar ita zakatul fitr. To mu kara hadisi guda, Ibn Hajar yace wa Ibn Adi a wajen al-Imam Abdullah ibn Adi, sunansa kenan al-Imam Abdullah ibn Adi, ya shahara da al-kunya ta Ibn Adi, yana da littafi da ake kira al-kamil fi bu'afa'ir rijal, al-kamil fi bu'afa'ir rijal, ana kiransa ma al-kamil fi al-jarh wa al-ta'dil, al-kamil fi al-jarh wa al-ta'dil, yana da mujalladi guda 7. Asali littafin Ibn Adi ya rubuta ne saboda magana game da isnadi na hadisi. Cikin isnadin hadisi, malamai da akan kira sunayen su a cikin isnadin hadisi waɗanda ba su inganta ba, ya tattaro su yayi magana akan su. Wani zaka samu ya kai mujalladi 9, amma dai akasari mujalladi 7 ne. To Ibn Adi a cikin littafin sa al-kamil fi bu'afa'ir rijal a mujallad na 7 yace ya kawo wata riwaya, haka nan al-Imam Ad-Darqutni yace wal Ibn Adi wa Ad-Darqutni yana kitabu zakatul fitr, sunan Ad-Darqutni babu zakatul fitr. Sai Ibn Hajar yace bi isnadin da'if, amma isnadin yana da rauni. Wannan dalilin yasa yace yana littafin Ibn Adi al-kamil fi bu'afa'ir rijal, saboda dama abinda Ibn Adi yake shine ya rika jera hadisai marasa inganci da aka ruwaito daga wani malami wanda aka sanya sunansa cikin isnadin hadisi. To a cikin littafin nasa al-kamil fi bu'afa'ir rijal ya kawo wannan hadisi, wannan riwaya ce wanda Ibn Hajar yake cewa shi kansa ya tabbatar da isnadin yana da rauni a cikin hadisin. Wato duk dai riwaya ta Abdullah ibn Umar ce, wato Ibn Hajar ya kawo hadisin Abdullah ibn Umar a farko, sannan sai ya kawo riwaya mara inganci ta hadisin Abdullah ibn Umar. Ya kawo riwaya ingantacciya da farko, sai ya kawo riwaya mara inganci a bayan wancan. A wannan riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa agnuhum anit tawafi fi hadha al-yawm, wato yana gaya wa sahabbai wadatar da talakawa game da gewaye gari suna roƙon jama'a abinci fi hadha al-yawm, a wannan ranan wadatar da talakawa kada a samu mai zagaye mutane yana roƙo a yau ranar sallah, wanda yana so ya bayyana hikimar ainihin zakatul fitr a wadatar kowa a ranar sallah, ya zama jama'a suna da wadata, ba za a samu wanda ke yawo yana roƙo ba. Yanda hadisin ya zo tamamul hadis, an ibn Umar qala faraba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr, Abdullah ibn Umar yace manzon Allah ya farlanta zakatul fitr wa qala, kuma ya gaya ma sahabbai agnuhum fi hadha al-yawm, ku wadata talakawa da abinci a wannan rana. Kuma hadisin ma yana a sunan al-kubra na al-Imam al-Baihaqi, kitabu zakat babu waqti ikhraji zakat al-fitr, ba wai sunan Ad-Darqutni kawai ba, yana ma a sunan al-kubra. An ibn Umar qala wa kunna nu'maru an nukhrijahu qabla an nakhruja ila as-salat, riwaya ta al-Imam al-Baihaqi. Abdullah ibn Umar yace mu sahabbai ana mana umarni mu fitar da zakat al-fitr kafin mu fita zuwa sallar Idi. فأمرهم رسول الله أن يقسموه بينهم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يمس أمرني سرر بزكاة الفطر أتكانن. كذا wannan riwaya ita take nuna cewa wato an samu umarnin annabi a rika rabar da zakatul fitr ba sai an kai ma wani wakili shugaba ba. Sai manzon Allah yana ce ma sahabbai agnuhum an tawafi hadha al-yawm, wadatar da talakawa kada su kai ga gewaye mutane suna roƙo a wannan rana ta sallah. Riwayar al-Imam al-Baihaqi kenan, kuma tana cikin at-tabaqatul kubra na Ibn Sa'd, inda Abdullah ibn Umar yace furiba sawmu Ramadan ba'da ma huwilat al-Ka'ba bi shahrin, an farlanta azumin watan Ramadan bayan an juya al-qibla daga Kaaba huwilatil ka'batu bi shahrin da wata guda ala ra'si 18 shahran min al-hijra daga hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wato an samu watanni 18 lokacin da manzon Allah ya hijira ya dawo Madina an samu wata 18 18 shahran min al-hijra to a wannan lokaci wa amara fi hadhihi sana bi zakatil fitr a wannan shekara ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a fara fitar da zakatul fitr wa zalika qabla an tufrada zakatu fil amwal kafin a farlanta fitar da zakat dukiya to wannan hadisin yana da rauni kamar yadda Abdullah bin Umar yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu umarni to rarraba su ya tuba sai sun kai ma wakili ba shi da kansa Ibn Hajar yake bi isnadin da'if kaga kenan duk inda ka samu hadisin da ke cewa mutane suna da damar su rarrabar da zakatul fitr da kansu yana da rauni sai dai a rashin wakili na shugaban al'umma domin asalin hadisin Abdullah bin Umar abin da ya tabbatar kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a wada ta talakawa a wannan rana wannan riwaya tana da rauni kamar yadda Ibn Hajar ya nuna yana da rauni haka nan al-Imam Ibn Adi haka ma al-Imam Ibn Hazmi littafin al-Muhalla mujallad nashr shafi 121 da kuma al-Imam Al-Faylai littafin Nasb ar-Raya mujallad nabi shafi na 521 illa dai yana tabbatar da cewar hikimar zakatul fitr ita ce talakawa su samu abin da za su ci a ranar sallah duk da cewa hadisin yana da rauni amma ma'anar hadisin haka ne me yasa aka ce a cire zakatul fitr wanda shine darasi na gaba insha Allah zai yi bayani akai yana daga ainihin abin da ke sa mutane su cire ainihin wato zakatul fitr hikimar da ta sa aka shar'anta wato shine a wadata jama'a musulmai ya zama kowa ya samu abin da zai ci a ranar sallah saboda ya zamanto an yi murna kasancewar an bar Ramadan lafiya amma shi ya kawo hadisin nan dai saboda yayi magana wato game da waɗanda ya kamata a ba ma zakatul fitr shi yasa Ibn Hajar ya kawo wannan yana cewa ignuhum anit tawafi fi hadha al-yawm a wadatar da talakawa a ce idan an fita zakatul fitr talakawa ya kamata a ba ma wanda shine insha Allah darasi na gaba za mu yi magana akai saboda akwai hadisin da ke bayani akan wannan matsala din amma shi wanda zai ba da zakatul fitr din kuma fa shi ma akwai sharuɗan da aka gindaya akan sa akwai sharuɗa da aka gindaya akan mai fitar da zakatul fitr akwai sharuɗa waɗanda aka gindaya akan shi wanda za a ba ma zakatul fitr wanda karkashin wannan hadisin shi Ibn Hajar yana mana ishara ne da wannan illa dai hadisin bai inganta ba don haka hadisai da za su zo a gaba insha Allah su ne suke dauke da wannan bayani kuma dole ne za mu takaita haka saboda idan ba mun shiga din bayanin wato ba zai samu isasshen lokaci ba Allah subhanahu wata'ala ya sa albarka gurbuna aminin ku fada kuma Allah madaukake ya gafarta mana kuskure da ya auku akwai wanda ya rubuta tambaya yace don Allah ya halatta mace ta kai ziyara makabarta wannan ma mun yi magana akan sa a darasin bulugul marami din nan cewa ba laifi bane don mace ta ziyarci makabarta wannan ita ce fahimta mafi inganci amma kada ta yawaita kuma kada a samu ta saba ma Allah ta fitanta da kuma abin da za ta aikata a makabarta din wanda shine abin da yasa malamai da yawa suke kyamatar mace ta ziyarci kabari saboda rauninta da kuma rashin kulawa tunda mace ba kamar namiji ba akwai suturar da ake so ta sa idan aka bada daman haka ba abin mamaki bane kaga mata da wanduna a cikin makabarta to idan mace za ta yi fita mai kyau shari'a ta amince da irin fitar da za ta yi kuma in ta je makabartan ba za ta yi wani abin da ya saba ma ka'ida ba ba laifi bane don mace ta ziyarci kabari wanda ya samu hadisai mun karanta a cikin kitabu janayiz wanda mun yi magana akai amma duk da haka ba a son mace ta yawaita ziyartar makabarta اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.